Is the dusky or Vista on the beat?
Tadagula mene lisafu wana kaya me parashi marasanti koko bugatu akwe kuti tikeda akwati I'm the boss nini ugatu nikadene ko akwe wani cash kasake ji anyi lash na basi kitaki kauna takuwa aya taji tsoro ke ma ke sani nake yin horo bala yar gidan bala rube bana kankan banki ba za ta bare bani wuri in dane na pita bamba bamba can kuma sai na hado ta da namba la 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 karkada baraka la 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 ina wata kudi tana taka gaba dandala la 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 ita ci kuma ni gadala dandala la 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 dandala la la la
ina kai ta biki tare mata akwai rikici kuma gashi tana da jiki haba kai na ji jiki ina kai ta biki tare mata akwai rikici kuma gashi tana da jiki haba ka bana ji jiki
For like make we hustle so that tomorrow go bubble. No need for royal rumble. If you see me for road, make you humble. Ah, looking for trouble. The money they coming double. Babe, make you come, make we cuddle. She see they search me Google.
Ina kaita biki tare mata akwai rikici kuma gashi tana da jiki haba kai na ji jiki. Ina kaita biki tare mata akwai rikici kuma gashi tana da jiki haba ka bana ji jiki
la 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 karkada baraka la 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 ina wata kudi tana taka gaba dandala la 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 ita ci kuma ni gadala dandala la 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 dandala la 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 ta iya taka gaba ya iya taka gaba mu ma mai iya har ba gaba bana ba shagala naira haddadala ina basu kala kuma ga taraba
tunda sun zo ban raba